Masu sauraron shirin Najeriya a yau assalamu alaikum barkanku da warhaka Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ware ranar 10 ga watan Oktoba a kowace shekara a matsayin ranar lafiyar kwakwalwa ta duniya A irin waɗannan ranaku, ana shirya taruka da gabatar da maƙalu domin tattauna muhimmancin kyautata tunani domin inganta lafiyar kwakwalwa. Ana samun cutuka na tunani kamar jirkicewar tunani, wato thinking disorder, da kuma cutar damuwa, wato depression. Menene fahimtar 'yan Najeriya kan lafiyar kwakwalwa?
Kuma magana akan lafiyar kwakwalwa, ina ga shine a ce mutum tunaninsa yana kan saiti bai sauka ba.
Maganar ciwon damuwa da tabin kwakwalwa to ina ganin duk kamar abu daya ne
Wadanne hanyoyi mutum ya kamata ya bi domin inganta lafiyar kwakwalwarsa
Idan aka yi magana lafiyar kwakwalwa gaskiya ta shafi kowane fannin rayuwar mutum musamman yanzu akwai abubuwa da zai iya taba zuciyar mutum da zai sa shi tunani ko ya sa shi cikin wani hali
Ku biyo shirin sannu a hankali domin jin cikakken bayanin Kamar yadda muka ambata a farkon shirin cewa yau mun dubi batun lafiyar kwakwalwa ga rayuwar waɗansu 'yan Najeriya dangane da lafiyar kwakwalwar.
To ni dai sunana Ismail Suleiman Sani kuma magana akan lafiyar kwakwalwa ina ga shine a ce mutum tunaninsa yana kan saiti bai sauka ba bai kuma gurbata ba. Ma'ana shine ya zamana mutum yana da ƙarfin tunani na ganewa tare da kiyaye dukkan abin da zai iya cutar da shi ko ya cutar da waninsa ko da ba mutum bane kuwa. Kuma daga abin da zamu iya ci ko mu sha ko mu furta da bakin mu kai ko na kalla ne matukar wannan abin zai cutar da mu koda daga baya ne to mai lafiyar kwakwalwa ba zai aikata wannan abin ba amma duk kwakwalwar da za ta karanta wa mutum ya je ya aikata wani abu mai cutarwa ga kan kansa ko ga waninsa koda kuwa kashe wato kudi ne a ce zaka kashe kudade ta hanyar irin na almubazzaranci balle tunanin kashe mutum ko ka sha wani maye ko ka shayar da wani wannan maye to wannan kwakwalwa ba ta da lafiya gaskiya din me wannan tunani saboda haka ni a takaice a fahimta ta aka ce lafiyar kwakwalwa shine kwakwalwar da ke ba wa mutum tunani da ya dace da hankali da saiti yake yin al'amura na daidai tare da kaucewa waɗanda suke ba na daidai ba Wannan shine ko a kowace iriyar mu'amala ce wannan ita ce fahimtata.
Sunana Khadija Algaraba daga nan Kano unguwar Mandawari. Maganar ciwon damuwa da tabin kwakwalwa to ina ganin duk kamar abu daya ne. Tunda ita damuwa mutum kusan wani abu ne da yake damun zuciyarka ka rasa ya zaka yi da shi. To idan mutum bai wani abu wanda ya kamata ba akalla isamu wani wanda yake ya yadda da shi gaya mai damuwa ta zai bashi shawara wacce ta kamata to a sai mutum ibatta a zuciyarsa tai ta damunsa karshe samun mai da wani abu a cikin kwakwalwarsa wanda ya zo yana haifan mai da wannan ciwon kwakwalwa wanda za a ga yana yin abubuwa kamar ba daidai ba da yawan lokaci musamman ga yanayin sanyi ya kama zaka ga mutane da yawa yanzu musamman yanzu wannan yanayin da ake ciki mutane da yawa suna cikin damuwoyi kala 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 na rayuwa to irin wannan sai a ringa sa ma rai hakuri idan ba haka ba zaka kawai zaka ga mutum saboda damuwa yana tafafa ina son batu yana tafafa ina magana to kaga me wannan ya haifar ya soma haifan mai da matsala irin ta kwakwalwa fatan mu dai Allah ka shiga cikin al'amarin mu Allah ka yayi mana dukkanin damuwar da take damun mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to shi wannan da ciwon damuwa da ake magana wanda ake da turanci ake kiransa depression wani ciwo ne da yake ko kuma a ce abu ne da yake faruwa da yake taruwa a jikin mutum ko a ce kwakwalwa haka da mutum ke dan samun matsala ta sanadiyar wasu abubuwa da suke faruwa da shi haka na yawan tunani ko saka abu a rai ko damuwa da wani abu akai akai to shine a hankali tun mutum ma bashi da wannan matsalar a hankali wannan taro wannan abubuwan sai su haifa masa da wannan matsalar a kwakwalwarsa wanda shi ma ba lalle ma ya sani ba wanda ma yake da shi din ba lalle ma mutum ma ya san yana da wannan ciwon ba in ba faɗa masa haka in ka faɗa masa ba zai yadda ba amma kuma akwai lokacin da zai dinga yin wasu abubuwan da kana gani ka san cewa yana da wannan matsalar ta wannan damuwar to amma kuma shi din ba lalle shi ya san ma yana aikata wannan abin wani lokaci lokaci ba ma ba ma a hayacin sa yake ba ma zai aikata sai an gaya masa ma a ce ma gashi ya aikata din ma ga abin da kai daga baya ma zai iya musawa ko kuma ya ce a ba ma shi wannan abin ba shi to duk wannan abin yana haifar da irin wannan matsalar ta samun shi depression din
rayuwar yan Najeriya kenan dangane da lafiyar kwakwalwa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafafinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a x.com/aminiyatrust wato twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng da ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji ra'ayoyin waɗansu 'yan Najeriya dangane da lafiyar kwakwalwa. Abokin aikinmu Sabitu Garba Mustapha ya tattauna da wata ƙwararriya kan abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa.
To sunana Bashira Abdul Wahab wacce aka fi sani da Coach Bashira ko Coach Beshi ina aikin a fannin lafiyar kwakwalwa da kuma rashi da ake cewa grief so aikin da nake yi ina aiki da mutane da suke fama da lafiyar kwakwalwansu ko kuma suke fama da ciwon rashin masoyinsu kuma nakan rubuce dai haka ina da littattafai guda hudu da na rubuta kuma muka kaddama
ne to ganin irin waɗannan ayyuka da kike yi ga rayuwar al'umma dan ba mutakaitaccen bayani mana dangane da abin da ake nufi da lafiyar kwakwalwa
to gaskiya lafiyar kwakwalwa wato wacce aka fi sani da mental health ya shafi lafiyar kwakwalwar mutum da tunanin mutum amma ba kawai tunanin mutum ba akwai abubuwa da yawa da suke shafin tunanin mutum din da yake sa a ce wai mutum to yana fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko kuma mutum yana da lafiyar kwakwalwa musamman yanzu akwai abubuwa da zai iya taba zuciyar mutum da su sa shi tunani ko ya sa shi cikin wani hali akwai irin da yanzu ma yadda aka samu muka sunce kanmu a cikin yadda akwai wahalar rayuwa dai generally da ake samu a Najeriya yanzu kaga mutane yanzu suna dan wahala ana rashi abubuwa sun dan wahala to sai kaga irin abubuwan nan sukan taba kwakwalwar lafiyar kwakwalwar dan adam idan aka yi magana lafiyar kwakwalwa gaskiya ta shafi kowane fannin rayuwar mutum ba kawai tunanin shi ba ya shafi abin da ya shafi jikin shi ya shafi lafiyar jikin shi ya shafi lafiyar har ma iyalinsa ya shafi lafiyar zuciyarsa da sauransu
haka ne to ban sani ba kin karanci wannan fanni ne da ya zamanto kina ba da shawarwari a bangaren shi ko kuma akwai wani abu da ya faru da rayuwarki da ya baki darasin ci gaba da taimakon al'umma ta wannan bangaren
to gaskiya duka ne saboda akwai abubuwa da yawa da suka faru a baya da suka shafi nima lafiyar kwakwalwata da ya sa ni cikin tunani da rashin lafiya da rashin jin daɗin rayuwana da kuma rashin lafiyar kwakwalwata na yi rashi da yawa na shiga cikin halaye da yawa so a lokacin kuma nazo na shiga damuwa abin da ake ce mashi depression da kuma post-traumatic stress disorder wato ita post-traumatic stress disorder shine abin da ya faru da kai idan abu ya faru da kai abin da ya biyo baya
you know, effects ɗin abin da zai biyo baya shine post traumatic stress disorder, kuma sai ka ga mutane da yawa suna fama da shi. Wani accident ne, wani rashi ne, wani divorce ne, abubuwa da yawa sai ka ga yana ma da rashin lafiyar kwakwalwa.
To zuwa lokacin da kika sami take matsalar kwakwalwar, wani irin kalar yanayi kika tsinci rayuwarki a ciki? Ya kai yanayin da baki iya tunani mai kyau, ko kuma taba mutane ta bangaren duka, ko wani abu makamancin haka?
To to gaskiya ka san kowa da irin ne, ma zan ce irin challenges ɗin shi a rayuwa, ƙalubalen da zai iya tsinci kanshi a rayuwa. Amma ni a lokacin gaskiya rashi ne na rashin mijina, sun kuma sai na zo na rashin babana a cikin ƙanƙanin lokaci, duka su biyu. So abin ya taɓa ni sosai, kuma ban ma gano abin ya taɓa ni sosai ba sai bayan watanni. Tun ina tunanin na samu lafiya kuma zan iya ci gaba da yin rayuwa na yadda ya kamata, sai na zo na tsinci kaina na zama depressed, kuma ina fama da trauma. Kuma sai na gano cewa akwai mutane da yawa da suke cikin irin wannan hali, su ma sun yi rashi ko kuma wani abu ya faru. Hatta wani za ka ga wata miscarriage ne kawai ta samu, amma zai iya taɓa lafiyar kwakwalwarta. Saboda wani sa'in akwai baka san halin da ya kawo wannan abun ba. So sai ka ga halin ma da ya kawo wannan abun. Kamar yanzu lokacin da na yi rashin mijina, ka ga ba a nan ya rasu ba, so ba na ma wurin. So ka ga irin wannan zai dame ka, saboda yana Turai ne, kuma da ya yi tafiyan ma lafiyar shi ƙalau ya tafi. Ba wai ciwo ba ko neman lafiya ne ya kai shi ba. So sai ka ga irin wannan abun ya zama abun da mutum ya kai is mysterious, ka gane? So is mysterious, so dole zai taɓa ka. So irin abubuwan nan sai ka ga ƙalubale da yawa mafi yawanci sai ka ga mutane suna iya tsinci kansu a cikin irin wannan halin su ma.
To a rana irin wannan da aka ware domin duba masu larurar kwakwalwa, kusan a ƙarshe duka, menene kiranki ga 'yan uwan masu larurar kwakwalwa da kuma gwamnati akan wannan rana, yanda ya kamata ake bada kula ga masu irin wannan larura?
To gaskiya kirana ga mutanen musamman Najeriya shine, wato rashin lafiyar kwakwalwa ba ƙarshen duniya bane, kuma ba ƙarshen rayuwa bane, kuma ba kowa da ke da rashin lafiyar kwakwalwa ne wanda wai gaba ɗaya ya yi losing senses ɗin shi ba, ka gane? So sai ka ga yana da magani, rashin lafiyar kwakwalwan nan yana da magani, akwai mafita. Ba wai dan mutum yana da depression ko trauma shi kenan ba. So akwai mafita, akwai waɗanda kuma suka ƙware a fannin don su lura da su, kuma akwai magani, kuma ana samun lafiya. Kirana kuma ga gwamnati shine, da an da muna buƙatan a zamanto an yi prioritizing lafiyar kwakwalwa, kuma ya kamata a ce a fannin kiwon lafiyarmu na Najeriya, a ce wai primary healthcare musamman suna da mental health facility, suna da likitoci da wai aikin suke na waɗanda ake ce musu su psychiatrist da su psychologist, suna da su. Saboda dan mutane dai, ko dai kana birni ko kuma kana ƙauye, duk inda kake za ka iya zuwa a lura da kai, kuma da yarda Allah ka samu lafiya.
Bashirat Abdulwahab, ƙwararriyar mai ba da shawara kan lafiyar kwakwalwa. To masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Sabitu Garba Mustapha, Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.